DJ on this one.
Babu kamada kai, babu kamada kai, Yesu babu kamada kai, babu kamaka, babu kamarka, babu kamarka, babu kamarka, Yesu babu kamarka, babu kamarka, babu kamarka, babu kamarka, Yesu babu kamarka, jikam almasihu babu kamarsa. Alheri ubengi jie babu kamarsa, alheri ubengi jie babu kamarsa, oh babu kamarsa, Yesu babu kamarka, babu kamada kai, babu kamada kai, Yesu babu kamada kai, babu kamada kai, alherinka babu kamada kai, babu kamada kai, Yesu babu kamada kai, babu kamada kai, babu kamada kai, Yesu babu kamada kai, babu kamarka, babu kamada kai, oh babu kamada kai, Yesu babu kamada kai, babu kamarka, babu kamarka, oh babu kamarka, babu babu kamarka, Yesu babu kamarka, babu kamarka, babu babu kamarka, oh babu kamarka, Yesu babu kamarka, ya chanzara yuata, babu kamarsa, chikeng ubengi jina, babu kamarsa, ya mutu sabidani, bambi ya komeba, Yesu babu kamarka, babu kamada kai, babu kamada kai, Yesu babu kamada kai, babu kamada kai, jinkanka babu kamada kai, babu kamada